صلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله من أبودي مع الله سبحانه وتعالى wanda ya sake zagawo da mu wannan shekara mai albarka, shekara ta 1440 daidai ko da 1.41, wacce ta yi daidai da shekara 2002 haihuwa annabi Isa alayhi salatu wassalam, shekara 2020 haihuwa annabi Isa alayhi salatu wassalam. Muna gode ma Allah subhanahu wataala wanda ya sake maimaita mana irin wannan lokaci na watan Ramadan, wata mai albarka, watan falala, watan gafara, watan afuwa, watan rangwame, watan da Allah subhanahu wataala yake ninninka ni'imomi da baiwa ga bayi domin rahama shi subhanahu wataala. Wanda a cikin abubuwan da ya kamata mu ƙara kula da su a wannan yanayi shine mu ƙara zazzage damtse da yawan ibada, da yawan neman kusanci ga Allah, domin wannan wata kaman wata ne na kaka a wajen ƴan kasuwa ko wajen manoma, wata ne wanda ake yin rige-rige a wajen neman gafara Allah da afuwa da rangwamen shi, kuma wata ne wanda Allah ya sanar da manzon shi sallallahu alaihi wasallama cewa idan al'umma suka dage a cikin shi suka yi ibada, to shi kuma yayi masa alƙawarin gafara da afuwa da rangwame, kamar yanda daman shi ma'abocin gafara ne da rahama. Don haka an rawaita hadisi cewa babu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yawaita ibada kamar wannan wata, musamman ma idan goman ƙarshe ta zo. Haka nan an rawaita hadisin Abdullahi dan Umar, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin sadaka a cikin watan Ramadana fiye da iska mai gudana. Don haka kenan annabi alaihi salam shi da kanshi ya zazzage damtse ya nemi gafara Allah, tare da cewa Allah ya ce mai inna fatahana laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yatimma ni'matuhu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Amma dai duk da haka annabi alaihi salatu wassalam ya zaɓura da ibada ba don wani abu ba, domin mu ya koyar da mu ya za a yi mu gamu da shi a gidan rahama. Allah ka ba mu wannan. Da haka wannan shekara tamu shekara ce wadda ya kamata dukkan musulmin duniya su yi ƙoƙarin komawa zuwa ga fadar Allah da yawan ibada, da yawan zikiri, da yawan hailala, da yawan istighfari. Don me? Ba don komai ba, domin irin yanayi da yanda ake ganin duniyar tana a cikin shi, wanda kuma da abubuwan da suke aukuwa din nan ba su auku bane sakamakon wani abu illa banda sakamakon kaucewan mu daga karantawan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Da haka lalle ne ƴan uwa alazumci istighfari da salatin manzon Allah da la ilaha illallah a kowane lokaci ya zama kuma cewa a kyautata ɗabi'o'i da halaye. Istighfari kala biyu ne. Akwai istighfari na tuba, kace astaghfirullah, irin sayyidul istighfar da manzo Allah ya koya mana, da irin istighfarori na bayin Allah wanda suka kusanci Allah da shi. In ana bincike za a dinga ganin irin waɗannan abubuwan ɗaya bayan ɗaya. To da haka kenan wannan istighfari na farko kenan. Istighfari na biyu kuma shine gyara halaye. Idan an musibu sun auku ka daina kallon wani dan Bahaushe na cewa wai kowane gauta ja ne in dai sai dai in ba a sa shi rana ba to da haka kowa yana da laifi kowa yana da abin da yake aikata wanda ba daidai ba kuma ya sani da haka kowa ya koma ya ta istighfar irin wannan ya auku a zamanin annabi Musa alaihi salam cewa annabi Musa alaihi salam sun fita istighfar istisqai roƙon ruwa Allah ya shayar da su ruwa da annabi Musa sai da aka yi kwana 40 ana zuwa roƙon ruwa amma ruwa bai samu ba to cikin hikima Allah wannan annabi Musa sai ya tashi ya ce ya Ubangiji mun fito da banu Isra'ila mutanen kirkin su da mutanen banzan su masu biyayya da masu sabo duk mun ce mun tuba Allah amma ga shi ruwa har yanzu abu nisa yake sai Allah ya ce Musa ba na yi alƙawarin ba zan maka ruwa ba saboda wani mutum ɗaya mai laifi daga cikin ku sai suka annabi Musa ya ce ya Ubangiji wannan mai laifin ka gaya mana ko wane ne mu kore shi daga cikin mu dan kai mana ruwa sai Allah subhanahu wataala ya ce a wannan mutumin annamimi ne to kuma yanzu idan kai annabi Musa na rada maka cewa wannan mutumin annamimi ne to ai ni ma nayi annamimanci kamar shi kenan annabi Musa ya yanke munajati ya dawo gun mutane ya ce jama'a akwai annamimi a cikin mu da haka ya tashi ya bamu guri dan ai mana ruwa kowa bai tashi ba yace annamimin nan fa ya tashi kowa bai tashi ba sai annabi Musa ya koma shi Allah ya kita shi sai Allah ya ce ah to ko Musa ko kai ke laifi idan aka ce in ka tashi ai ka tora mu kanka asiri yace to ya Ubangiji ya zai sai Allah ya ce to ka gaya ma banu Isra'ila kowa ya kudurce a zuciyar shi cewa laifin da yake ma Allah ya tuba shi ma wannan mai annabimancin kaga zai kudurce ya tuba daga laifi to da an yi wannan shikenan yana tuba zan maka ruwa kina annabi Musa alaihi salatu wasallam to jama'a kowa daga cikin mu ya kulla istighfari a zuciyar shi kowa abin da yake ma Allah alƙawari ana yin haka shi ma wancan mai annabimanci shi ma sai kudurce annabimancin na Allah na tuba daman shi ya hana ruwa ba tona mai asiri ba kawai sai Allah ya yi ruwa da haka kaga wannan kenan yana karantar da mu cewa ƴan uwa kowa laifin da yake ma Allah ya tuba domin yanzu duk duniyar nan ba mu asiri babu annabi annabi ne kadai ma asiri to tunda kowa mai zunubi ne kowa ne mai gafara Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa dukkan ku masu kuskure ne amma dai masu babban kuskure su ne masu bayyana laifin su da haka ƴan uwa mu yi kokari mai tuba ta zahiri kuma mai tuba ta baɗini Allah ka ba mu ikon haka nan mai kokarin taimakon ƴan uwa saboda kasantu wai yanda halin duniya yake na tattalin na karyewar tattalin arziki wannan yanayin yanzu zai kai ga akwai waɗanda in sun samu abin da za su yi safar to ba su da confirming din za su samu abin da za su yi buɗe baki to mu yi kokari tsakanin mu mu rinka taimakon ƴan uwa kuma taimakon nan mu daina ganin sai mai bada buhun shinkafa mai bada bukatar din taliya mai bada kaza a'a idan wancan zai iya bada buhun shinkafa ai kai zaka bada zaka iya bada dan kofi ko to ka bada dan kofi wani yanzu matsalar shiga buɗe baki ya samu dan kofin shinkafar da zai ci da shi da matar shi domin su kadai ne in ka bashi dan kofi ka taimake shi kuma wannan azumin da yayi da shi da matar shi suka yi wannan buɗe bakin Allah zai rubuta maka kai ma kai azumi uku kenan an gane ko kai ma kai buɗe baki kenan to dan haka lalle ne ƴan uwa mu yi kokari matuka mu taimaki ƴan uwan mu in ma baka iya diba ka bada to ya zama cewa kai kokari ka rinka dafawa kana badawa misali in za a dawo koko gidanka ka umarci iyalanka to kokon nan a ƙara kofi ɗaya ko a ƙara kwano ɗaya idan almajiri ya shigo a fara ɗiba a zuba mashi ko da yake da almajiran ma dai an kwashe su suna gida ko to ai akwai almajiran gida akwai wanda bai da arzikin kokon in fiye wata ka siya za ka yi buɗe baki ka bada naira 20 a baka fiye wata guda biyu to abinda ya kamace ka kakkashen ya biyan ka sha ɗaya ka miƙa ma wani ɗaya ka buɗe mai baki in dabino ka saya ka yi haka to in muna wannan za mu taimaki kawunan mu da kanmu sai ya zama duk wannan kukan da ake na karyewar tattalin arzikin ƙasa da kuma lalacewar talaucin al'umma to zai zama cewa mun taimaki kawunan mu mun yayi makawunan mu damuwoyi da sauransu da fatan Allah subhanahu wataala ya sa yanda yau muka bude tafsirin nan lafiya Allah ya sa mu gama shi lafiya dukkan inda wata guyuwa za ta zo ta karatu wanda za mu kuskure Allah muna tawassuli da manzon Allah Allah ka tsorar da mu kan daidai dukkan abubuwan da za mu fada na kuskure ko wani abu Allah subhanahu wataala ya yayi mana ya gyara mana ya ba mu ikon hawa kan daidai mu ma mu kwatanta yanda magabata suka kwatanta domin tafsirin alqur'ani ba wanda ya iya shi sai manzon Allah shi yasa zaka ji an zo kan aya sai kaji an ce malam wani ya ce kaza malam wani ya ce kaza malam wani ya ce kaza to kowa yana yi ne daidai fahimtar shi to su ma kenan da suka anso abin daga wanda suka isa to ina ga mu wani ya ji ga wani wani ya ji ga wani wanda yau rabon mu da tafsirin alqur'ani na manzo Allah alaihi salatu wassalam shekara 1000 ne fa da 100 kusan 400 da wani abu to da haka Allah ka ba mu ikon yin shi a daidai mu fara shi a daidai mu gama a daidai kuma Allah ya ganar da mu kuma ya sa waɗanda za su ji karatun nan a sasannin duniya Allah subhanahu wataala ya sa ya amfane su dan alfarma annabi alaihi salatu wassalam alhamdulillah idan ba a manta ba da mun kwana ne akan suratul shu'ara ina ganin a aya ta 191 zamu tashi kan aya ta 192 akramukallahi bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim
na'am
wa innahu latanzil rabbil alamin
na'am
nazala bihi ar-ruhul amin
na'am
ala qalbika litakuna minal munzirin
alhamdulillah bayan Allah subhanahu wataala ya gama gaya mana kissa annabi shu'aibu alayhi salam da yake ce ma mutanen shi ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiqun bayan Allah ya gama gaya mana kissar annabi shu'aibu da mutanen shi da irin yanda abubuwa suka auku wanda laifuffukan su tauye ma'auni ne na tiya da sauransu bayan da an gama wannan Allah subhanahu wataala sai ya ce mana abinda Allah ya musu na azaba da Allah subhanahu wataala yake cewa fa kazzabu fa akhadhum azabu yawmiz zilla innahu kana azabu yawmin azim Allah ya ce to inna fi zalika la aya lalle a cikin wannan abinda muka yi mutane annabi shu'aibu alayhi salam akwai aya akwai abubuwan lura wa ma kana aktharuhum mu'minin Allah ya ce amma mafi yawan su su mutane annabi shu'aibu koko mafi yawan masu alqur'ani masu mutanen duniya masu sauraron alqur'ani yanzu mafi yawan su basu kasance masu imani ba Allah ya ce inna rabbaka lahul aziz hakika ubangijinka mabuwayi ne dan haka yanda ya ga dama zai da al'umma shi haka zai ar-rahim ko mai jin kan bayi ne anan muka kwana sai Allah subhanahu wataala yake ce mana innahu latanzilu rabbil alamin hakika shi wannan alqur'ani da ake karantawa aya bayan aya jawabi bayan jawabi latanzilu rabbil alamin lalle abun saukarwa ne na ubangijin talikai alqur'anin nan Allah subhanahu wataala shine ya saukar da alqur'anin nan a jumlace kuma ya saukar da shi daki da daki zuwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan shi sauka alqur'ani din nan annabi alaihi salam lokacin da ya shiga shekara 40 sai Allah subhanahu wataala ya aiko mashi da mala'ika jibril yana a cikin kogon hira da garin hira in mufradin ya tahannasu yana cikin kogon hira nan kawai sai ga mala'ika annabi alaihi salam ya ce na ga wannan mala'ika da na ga wannan mala'ika na gan shi kan shi ya toka sama amma kuma ya zauna yayi zaman har'i a bakin kogon da nake akai akan dutsen da nake akai to shikenan annabi alaihi salam ya ce wannan mala'ika ya kama ni ya runguma ni a jikin shi ya ce hatta balaga min niljuhud manzo Allah ce har sai da na ji wahala a wannan matsawar da ya mu a jiki sannan sai ya sake ni sai ya ce mun yi karatu yi karatu sai ni ce ni ba mai karatu ba ne ya ce sannan ya ƙara kama ni ya matsa ni ya ce na ƙara jin wahala har sai da ya mu wannan so to anan wannan hadisi na Buhari zaka ji ana ta maganganu kan shi an ce annabi shine sayyidul alamina rahmatin lil alamin to amma kuma gashi wai malaika ya kama shi ya matsa shi wannan hadisi ba gaskiya bane a fahimta hadisin ce ga wanda ya fahimce shi haka ba gaskiya ba nan gum abinda Allah yake so ya fitar mana saboda Allah na so ya fahimtar mu ya karantar da mu fa'idar ilimi kalli annabi Musa alaihi salam da yake karatu wa hadir jigo ko mai da annabi Musa ya duk da ya gama bai taba cewa na sha wahala ba amma da yazo wajen neman ilimi sai ce laqallaki na min safarina hadha nasaba ne ce kai mun gamu da wahala an ce saboda me saboda tafiya ce ta neman ilimi to shi ma nan sai ka kalli da malaika ya kama jikin manzon Allah alaihi salatu wassalam me yace mashi tashi kai sallah tashi kai wa'azi tashi kai mene ce mai iqra dan mu a karantar da mu cewa neman ilimi abu ne mai wahala to shi yasa sai malaika jibril Allah ya umarce shi mu manzon Allah practical kuma mai tuwari practical aikace in za a nemi ilimi kaji yanda ake amma baka sani ba ina nufin cewa wai jibril ya koyar da annabi ba dan a cikin wasu akwai wanda ke cewa ai jibril ne malamin annabi a'a mu abinda Allah ya ce mana wa innaka latalqal qur'ana min ladin kimun alim daga Allah yake amsa alqur'ani jibril kawai dan aike ne tsakanin manzon Allah da Allah ina fata an fahimta to da haka hatta balaga min juhud din nan a daina lalata hadisin Allah na san ya fahimtar da mu muhimmanci da fa'ida ne ta a neman ilimi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga wannan halin in ko mutum ya karaita wannan hadisin to ya zai da ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudassir mutum da ya da lafiyar shi ai bai zuwa gida ya ji anguwa ya dawo dinga ce matar shi kara mun bargo lullube ni akwai lafiya ba lafiya to da haka wannan ke fassara wani abu ya auku a can wanda abin da ya auku din nan ko shine Allah ya ce mu annabi inna sanulqi alayka qawlan saqila ba jibrilin bane Allah ne kuma dai ka san duk abin ka dai Allah ya fi karfin annabi to da haka wannan nauyin magana Allah ce yau da ta zo mu manzon Allah ba ta inda ya saba jin ta ba shi yasa manzon Allah ya shiga wannan halin to da haka hadisi ingantacce ne bai da matsala kuma fahimta hadisin ce in mutum ya fahimce shi yanda yake to zai gane inda aka nufa Allah ka fahimtar da mu wannan hakika shi alqur'ani la tanzilu rabbil alamin abun saukarwa ne daga ubangijin talikai daga lokacin da malaika jibril yazo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wahayi dinnan sai da aka shekara 23 yana zuwa wa manzon Allah da safan Allah na alqur'ani ko na gaisuwa ko na wani abu malamai sun faɗa kamar yadda kashaf ya faɗa da mai mishkat yake cewa malaika jibril daga ranar da ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da cewa ikra zuwa ranar da ya zo mai tare da malaika azra'ilu da malaika mika'ilu da azra'ilu da jibrilu sun zo sun ma manzo Allah sallama da neman izinin kwanikan da Allah ya tsara mai shekara 66 daidai sun cika amma Allah ya ce a tambayo izinin shi idan ya yadda yana so ya tafi gurin Allah to a dauki ranshi in bai yadda ba to ya faɗi adadin lokacin da yake so ya tsara a soke wancan lissafin a sa sabo annabi alaihi salam yana zaune sai ji an yi sallama sai ce musai na Fatima ta zo gaishe shi ya Fatima sai labbaika ya rasulullah ana sallama waje tana zuwa ce na ga wasu kyawawan matasa guda uku yace a baki san su ba ta ce eh yace ai daya jibril ne dan uwana daya mika'il ne dan rakiya daya kuma hazimul lazzati ne me yake jin dadi ne sai ya rasulullah me ne hazimul lazzati sai mala'ikan mutuwa sai kike su shigo suka shigo suka gaida manzo Allah suka yi mai ya jiki bayan sun gama suka gabatar da sakon su ba wannan mahallin shahidin muke ba to amma daga wannan ikra'a zuwa wannan tafiyar da jibril ya koma gurin Allah subhanahu wataala ya fara ansar ta aziya a sammai tun ka dauki ran manzo Allah sai da ya zuwa gun manzo Allah so 120,000 gaisuwa ko ziyara ko sako ko wani dalili wani kuma daga cikin malamai ce a'a ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne sau 27 su ku annaba in ka hada dukkan zuwan da mala'iku suka yi Jibrilu yayi musu ko da sako ko da ziyara ko da wani mu'amala bai kai zuwa 3000 ba duka annabawan Allah ka kun an ce annaba ba ana nufin mawa musallai wanda ake ba manzanci a'a ko annabi ne ba a bashi manzanci ba Allah na aiko Jibrilu ya sanar da shi cewa shi annabi ne amma ba a ce ya kira kowa ba to in ka hada tun daga annabi Adamu har annabi Isa alayhi salam zuwan da Jibrilu yayi musu da su da sakon da za a kawo a halakar da mutanen su bai fi zuwa 3000 ba amma shi ma'aikin Allah sai da aka zo su 120,000 wani gun in Allah subhanahu wataala yana magana alqur'ani sai kaji Allah yana cewa tabaraka allazi nazzala alqur'ana ko sarki ya tabbata daga nazzala wanda ya saukar akwai inzali akwai tanazzuli saukawa Allah da ya saukar da alqur'ani baki ɗayan shi daga ummul kitab zuwa lawul mahfuz zuwa baitul is wannan saukarwa ta dunkule kenan tanazzuli kuma shine saukarwa ta gaba gaba kamar yadda aka cikin shekara 23 dalili ya gitta a saukar da sura dalili ya gitta a saukar da aya dalili ya gitta haka 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 to shi wannan shine tanazzuli saukarwa bayan dalili dan shi in ka kula da alqur'ani kullun tsarin mulki ne da Allah ya shirya a cikin shi wanda ya zama duk abin da za a yi Allah ya tattare shi a cikin alqur'ani tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshen duniya shi yasa zaka ji Imam al-Bukhari yana cewa lam taqatara bi zamanin wa hayatu khabiruna an al-ma'ad wa an aad wa an iran yace alqur'ani bai gwamu da kowane irin zamani ba amma in kana neman bayanin mutanen annabi Adam sai ka ji qur'ani ya ce ma in qala rabbuka lil mala'ikati in kana neman labarin annabi Musa ya kaji cewa awaina ila ummi Musa an ardihi in kana neman labarin annabi Nuhu sai ya ce inna arsalna Nuhan ila qaumi wa ila Samuda akhaw musaliha wa ila wani kaza da haka hannun fashin da dan Adam zai yi sai da Allah ya tattara shi zuba shi a qur'ani numfashi wannan numfashi sai da Allah ya tattara numfashi baki daya ya zuba shi a alqur'ani da haka komai kake nema na duniya da lahira da mu'amalat to yana nan a cikin alqur'ani kuma alqur'ani ya tabbatar da shi kuma alqur'ani in ka bincika zaka same shi da haka mu dinnan da kake gani yanzu da zaka bincikin mu duk sunayen mu na nan cikin qur'ani sufofin mu na nan cikin alqur'ani in ba mu gane alqur'ani ba da mun je mun tambayi manzon Allah sai ya ce mana ai aya kaza da ake nufi to kaza take nufi ina fata an fahimta da haka lallai ne shi alqur'anin nan tanzilun abun saukarwa ne na rabbil alamin ubangijin talikai idan aka ce alam abinda ake nufi da alim kullu ma su wallah duk wani abu wanda ba Allah ba sunan shi alam shi yasa da Allah subhanahu wataala ke mu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka sai dan ka zama rahama ga talikai sai wata rana sai Jibril ke tambayan manzo Allah ya Rasulullah an ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to wane ne alam din sai ce ai alam din nan shine duk wani abu wanda ba Allah ba sai Jibril ya ce manzo Allah to kai ma wani abu daga cikin rahama ta ya shafe ka yace kwarai kuwa kuntu akhshal aqiba da ina jin tsoron karshe na dan an yi shugabannin mala'iku daban-daban wasu an tsora su kan kujera wasu fi su ibada an sauke su ga ma iblis an kore shi yace to amma ni yanzu Allah subhanahu wataala ya bani amintuwa an ce mun muqa'in samma amin wa ma sahibukum bimajnun da haka kenan sai ya zama annabi alaihi salam alfarmashi ta alam ta shafi Jibrilu haka nan in mun kalli hadisin Imam Muslim manzo Allah alaihi salatu wassalam a cikin hadisi Isra'i hadisin nan da Muslim ya kawo mai tsawo ya faɗi cewa annabi alaihi salatu wassalam da yaje ya gana da Allah subhanahu wataala ha al'arshin Allah ta yi ma manzon Allah sallama da haka wannan sallamar da ta samu shine kasanta na kasantuwan manzon Allah rahmatan lil alamin ako inna tanzila rabbil alamin hakika shi alqur'anin nan abun saukarwa ne na ubangijin talikai Allah subhanahu wataala ya sauka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi dan mu aiki da shi mu bi Allah da shi mu shirya rayuwar mu da shi duk abin da ya rikice mana mu bude alqur'anin nan zamu samu warakar wannan abun na'am sallallahu alaihi wasallam
وإنه لفي الزبر الأولين أولم يقل لهم آية يعلمه علماء بني إسرائيل
أولا آية يا مكي تفسر أكو مجاوجا آية أكتو آية أكري نزل به روح العميل وندشونا القرآن شينكو نزل به روح العميل وندشونا القرآن الروح العميل روحي نان أمين تشي shine ya sauka bihi da wannan alqur'ani manana ar-ruhul amin anan ana nufin shine malaika jibril na ruh kalma ce wadda tana zuwa da ma'anoni amma dai tana da ma'ana guda daya ruh wani gun zaka ji Allah subhanahu wataala yana magana nan cikin inna anzalnahu ko nazzala malaikatu wa ruhu fiha sai ace da malaika jibril wani gun ko sai ka ji ruhin nan Allah na cewa wa yas'alunaka an ruh suna tambaye ka game da ruhi to nan ko ba jibril ake nufi ba anan go ruhu ana nufi ran kowa wani ko sai ka ji Allah ya ce wa nafati fihi min ruhi kuma na busa mashi daga ruhi na ba daga raina ba a daga ruhi na wani ba mai shi sai ni zaka sai na busa mai rai daga wannan to amma nan gun ayat tana nufin nazala bihi ruhul amin malaika jibrilu shine ya sauka bihi da wannan alqur'anin zuwa ga annabi alayhi salatu wassalam kaga wannan suna na al-amin ya malaika jibril ya sami sunan manzo Allah al-amin haggurare kaman biyu ko uku a cikin alqur'ani can gashi Allah ya ce mai muqa'in samma amin nan gashi Allah ya ce mai nazala bihi ruhul amin to haddida haka malaman tafsiri suka ce to me yasa aka ba malaika jibril wannan kaman matsayi cewa an ce mai ar-ruhul amin malamai suka ce abinda yasa saboda mala'iku baki ɗayan su sun tabbatar mu malaika jibril da jagoranci da haka ya zama amintacce ne a wajen mala'iku baki ɗaya kuma shi ma Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa malaika jibril amintacce ne mai faɗa da jibril ma da Allah yake faɗa man kana adu'un lillahi wa mala'ikatihi sai Allah ya ce me jibrila wanda ke fada da mala'ika jibrila ina fata an fahimta mala'ika jibrila to da haka kenan sai ya zama mala'ika jibrila shine al-amin Allah ya amintar da shi daga dukkan abubuwan da ake nema ya bashi jagorancin mala'iku duniya ta gama zamanta ta kare a tafi zuwa lahira shine dai shugaban mala'iku baki da shi yasa ya samu wannan amana shi yasa Allah ke ambata shi da ar-ruhul amin sallallahu alaihi salatu wassalam Allah ya ce kuma ya saukar da wannan alqur'anin ne ala qalbika akan zuciyarka ya rasulullah abinda yasa Allah ya yi wannan litakuna minal munzirin dan ka kasance daga cikin masu yin gargadi nan ala qalbika nan Allah na nuna mana muhimmancin zuciyar manzon Allah ne dan me Allah subhanahu wataala bai halicci wata zuciya wacce ta dauki nauyi kaman zuciyar manzon Allah ba dan me in ka kalli irin abubuwa da sauransu kawai kalli hadisin nan na Jabir wanda Imam Darimi ya rawaice shi wanda Jabir ya tambaye manzon Allah menene farkon halitta yace ai hasken masoyinka shine a gona hasken da aka fara halitta a cikin shi manzo Allah da ya faɗi irin zaman da ya a cikin hujubat ya zauna dubu kaza yana bauta ma Allah shi kadai ya zauna dubu kaza yana bauta ma duk wannan Allah na ƙara tsarkakewa ne yana ƙara wanke zuciyar manzon Allah kuma zuciyar wani makhluki a duniya ba wanda aka taɓa tsaga zuciyar shi sai manzon Allah malamai sun tafi akan cewa wannan tsaga zuciyar na manzo Allah an tsaga zuciyar manzo Allah ko hudu ne amma al-qali iyab ya tabbatar cewa an tsaga zuciyar manzo Allah ne so uku kuma dai ya kawo dalili tsagawa ta farko zaman shi a wajen Halimatu Sa'adiyya manzo Allah yake cewa na zama dan matashi ina wajen raino na a wajen Halimatu Sa'adiyya yace muna zaune da ƴan uwa na muna mu'amala yace kawai sai wasu mutane biyu suka fakko daga sama da suka zo suka sauka yace duk ƴan uwana sai suka gudu yace amma ni tsoro bai shiga zuciyata ba ban tashi ba yace sai ɗaya daga cikin su yace wannan shine yace eh shine sai yace to auna mana shi yace sai ya kama kafada ta ya jinjina ni ya jinjina ni da ya jinjina ni din nan sai ya ce mai to jin awan da kai mai to auna shi da halitta Allah kamar da alƙali Iyadu ya kawo yace da yazo ya auna ni kamar yasa suke ni ya auna ni da halitta Allah yace sai na rinjaye halitta Allah su 40 in ba an ce halitta Allah fa habbulan nan wana ci komai da ka sani al'arshi kursiyi sammai kasai komai na ciki yace da nan ne rinjaye su sai yace a a ba shi bane ƙara auna shi ka gani yace ya ƙara auna ni da ya auna ne yace sai na rinjaye halitta Allah su 313 yace ba shi bane ƙara auna shi yace da ya ƙara auna ni yace sai na rinjaye halitta Allah sau 120,000 wannan shine ya bada manzilar da aka yi manazilul anbiya din nan 120,000 kamar da alƙali ya kawo a cikin ashfa bayan wannan annabi alaihi salam yace sai suka kwantar da ni suka fasa kirjina yace ina gani suka fito da zuciyata suka tsaga ta suka wanke ta suka ƙara mata imani da yaqini da hasken ma'rifa to nan shi ma zaka ji kullum ana musayan miyau kamar yadda ne wancan magana wancan hadisin na Buhari cewa a to annabi alaihi salam kuma a ce akwai kasan shedan a cikin zuciyar shi an ce an fidda wata tsoka an jefar da ita an kaza to shi ma ko alƙali yayi magana da yawa ko malaman hadisi suna magana suna cewa a'a babu wai ana nufin akwai wani naqasu bane a zuciyar manzon Allah a abinda mala'iku suka yi fal zadu nuran ala nurin yace a kawai sun ƙara haske ne akan haske kawai kaman ka iske mutun ne yayi wanka ya sa kayan shi zai fita yake kuma ka kawo mashi ruwan zanzan ka ce ya shiga ya wanka akwai da wata jikin shi amma kuma wannan da aka ƙara mai ba an ƙara mai wani abu akan wani abu kuda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi tunda Allah ya shiga da wata tawaya yace kuma nan da nan bayan sun fasa zuciyarta suka ɗebo ruwan zanzan suka wanke ta bayan sun wanke wannan zuciya tawa suka maida ta bayan sun maida ta yace jibrilu ya dafa ta shine zaka ji imamu al-busawi yana ce maka a cikin hamziya hata matuhi min al-amin hannun mala'ika jibril ya liƙe wannan zuciya falal fudda menene mulim walal ifda'u yace dan haka babu wata yaga da za ta sake zuwa gun ko kuma wata ketawa to wannan yagawa ta farko kenan tsagawa ta biyu shine daren isra'i shima hadisi na nan ya tabbata manzo Allah ya ce yana kwance a hadim mala'ika jibril ya zo ya tada shi yace ya debo rijiyar zanzam ya tsaga kirjina ya ƙara wanke zuciyata yace jibril wannan wankewa ba yace zaka gana da ubangijinka ne yana gayyatarka wannan shine na biyu na uku an ce shine daren da manzon Allah alaihi salatu wassalam ya je gana da dukkan masu rai da matattu na duniya ya ban kwana kamar wani shiri ne na tafiya lahira da haka alaihi salatu wassalam an tsaga zuciyar shi so uku amma in kana bin tarihin malamai za ka yi ta jin a ce a so kaza ne so kaza ne amma dai a dai mazajin ahlus sunna ba ka da inda aka kori cewa an tsaga zuciyar manzon Allah an ƙara mata imani an ƙara mata haske akan haske ala kalbika ita gona mil munzari kuma ita wannan zuciya ta annabi alaihi salatu wassalam Allah ya dafa ta manzo Allah ya faɗa imam muslim ya rawi hadisi yake cewa lokacin da akai isra'i da mi'raj yace bayan na isa inda Allah zai gana da ni da Allah yace summa da na fata da Allah yace sai da ubangiji ya dafa ni da zatin shi yace har sai da ni sanyin Allah a zuciyata wannan kenan kuma mala'ika jibril yayi tofi a zuciyar manzon Allah manzo Allah alaihi salatu wassalam yake cewa jibrilu wani abu ya gita yace sai da yayi tofi a zuciyata saboda haka dai zuciya ce mai girma wanda saban Allah bai shiga ta kuma zuciya ce wanda ba ta bacci annabi alaihi salatu wassalam wata rana ya kwanta haka yana bacci sai sayyidina Aisha tana ta shigi da fici tana ta shigi da fici to da manzo Allah ya farka sai ya ce mata Aisha a kaza kazan nan da kuke cewa ina kwance shi a Rasulullahi kana jin abinda muke ce Aisha yace ni idanuwa na ke bacci amma zuciyata ba ta bacci da haka an tabbatar zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ta bacci yanda zaka kwatanta abin kaman misalin dauki ma ga misali kusa yanzu dauki a ce kana da waya kai setting Facebook ko ka shiga wani group ko wani abu dan Allah idan misali ka aje wayar ka kulla data kaman shine rihi idan ka kulla data nan dan Allah duk abin da sakonnin da ake ba zuwa wajen waya waya bata sani ba da ka bude sai ta ce ma aiko an aiko da kaza kaza ma an aiko da shi he ta shigowa ita ta tara kai ne baka sani ba to sai ka kaddara haka ga zuciyar manzo Allah da idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaman zuciyar idan manzo Allah kaman an kulla datan ne da an bude ta kuma daman sakonni na nan sai su cigaba da zuwa to kuma wannan ma annabi alaihi salamu kenan akwai bayin Allah waliye wa'inda Allah ke masa haka zaka ji sayyidina Ali yana cewa qulubul anbiya ila ha'uyunin tara ma la yarahu an-nazuruna ko wa ajnihatin tatiru bi ghayri rijin ila hadrat rabbil alamin yace ai waliye suna da wasu zukata wanda ba sa bacci tashi suke sama kuma amma ba da fuffuke ba suke tashi yace har halar Allah suna zuwa kuma wannan ma mukami ne kai ma zuciyarka ba bacci take irin wannan darshan ba dogon da zuciyar mutum ta yi bacci darshan to an gama da shi a ce ka kwanta bacci ba ka mafarki ka samu matsala a ce ai ni in na kwanta ko ba farki ban yi to ka ma istighfari zuciyarka ta mutu ka kula yanzu yau dinnan zaka taimaki kanka ka samu wani sunan Allah kai ko da la ilaha illallah ce in zaka kwanta bacci kai alwala kai la ilaha illallah dubu in ka kwanta bacci sai kaga kai wani mafarki wanda baka saba yin irin shi ba to kai ma zuciyarka famfo ne ta yi sama haka nan kuma mutum mai alfahasha ne duk wanda yaje akai wata dina akai wani mugun fati to da ya kwanta bacci me zai rinka gani wannan halar shi shan za ta tafi an ce wani mutum ya zo gun Shehu Usman dan fodiyo Allah ya kara mashi kusanci sai ya ce ma Shehu Usman karam kallah ni ina ta zo in ga annabi amma na kasa sai Shehu dan fodiyo ya murmushi ya ce to zan baka lakanin ganin manzon Allah akwai wake gidanka yace yace to kaje ka da ba wannan ya kai an ce bakin shi wa al-fardillahu anhu aka ji ta yace yadda ho wake yace to kaje in ya da ku ka zuba mai yawa ka cika koshi amma ka kasha ruwa ka kwanta Allah abinda ka gani cikin dare ka zo ka ga yamu sai je aka da ho wake ya zuba mai yace nak amma ruwa ko dugo to ai mallai yana kwanciya sai ya mafarkin kawai gashi an kawo mai masakin ruwa saboda da me ya kwanta ina farka zo ci wallahi mu dubba ban yi mafarkin komai ba sai dai mafarkin na wada gulbi na sha ruwa na yi kaza ya je wannan bodi ce to wannan abin ke zuciyarka in annabi na zuciyarka haka zaka gani shi alaihi salatu wassalam saboda zuciyar manzo Allah zuciya ce mai girman gaske litakuna minal munzirin Allah ya yi maka wannan ne ya saukan ma alqur'ani dan ka zama daga cikin masu yin gargadi masu jawo mutane daga halaka ka dora su gun daidai daman da zaka ji Allah na ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama bashiran wa nazira me yin bushara ko me yin gargadi in manzo Allah ya yi gargadi ga al'umma ya jawo hankalin su zuwa ga Allah to kuma ya gargadar da su ga wuta Imam al-Bukhari ya rawaita hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa babu wani abu wanda zai kusantar da ku ga Allah face sai na gaya muku shi shi babu wani abu wanda zai nisanta ku da wuta face sai na gaya muku shi saka shi manzo Allah al-bashir ne kuma an-nazir ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin kuma wannan alqur'ani an saukar da shi ne bilisanin arabiyyin da harshe wanda yake balarabin harshe to me hikimar saukar da alqur'ani da larabci da farko dai malamai sun ce annabawa hudu ne kadai aka saukan mu wahayi da larabci akwai annabi salihu akwai annabi shu'aib akwai annabi isma'il sai sayyidina rasulullah su kadai ne wa'inda aka saukan mu wahayi da larabci to amma imamu sauri Allah ya kara mashi yadda yake cewa a kowane annabi saboda girman yaran larabci kowane annabi da larabci ake saukan mai wahayi sai ma mutanen shi tarjuma ya fassara musu zuwa ga yaran shi idan ya fassara musu sai su rinka karantawa da yaran su wannan takriman li sayyidina rasulullah to he zama shi annabi alaihi salam sai aka saukan mai da larabci dan me larabci shine babban yaren duniya wanda babu wani yare wanda ya kai shi dan ba larabci ba duk yaren da ke duniya ba za ka iya samun abu daya ba yana da suna goma abu daya ko kuma ka samu suna daya yana da ma'ana goma yanzu kawai kalli mutum iflu ba mutum bane jinjiri ba mutum bane sabiyu ba mutum bane yafi'u ba mutum bane fata kahalu shabu sheku ko gazunan gazunan duk mutum ne dauki zaki gayan nan sunayen shi da yawa asadu ko kasuwara hisbaru waye gazunan 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 in kuma abu daya ne larabci zai kama ya kama abu daya shi yana da ma'ana kaza misali dauki al'ain ainu ba ido ba to kuma al'ainu kudi da kaji izi yayi a ce ma babun fi zakatul aini sai ka ce babu a cikin zakkar ido zakkar kudi dai al'ainu kuma ainihin abu haqiqatu al'ainu maita maita sunanta al'ain kaga suna daya alma'u ba ruwa ba to ai ma'u ruwa amma in ka ce ruwa to wani iri akwai hadisi na nan komai bulugul marami ya kawo shi yana cewa manzo Allah ya yi hanin an yasqiya rajulu ma'ahu li zairi li zar'i ghairi kan mutun ya shayar da ruwan shi a gonar wani to ka dinga ɗiban ruwan gonar ka kana kaiwa wani a ana nufin kada ka rinka zina da matar wani alma'u ne kuma kuma wata rana lokacin za a yi yakin ko Uhud ne manzo Allah ya fita leƙen asiri sai ya gamu da wani mutum da ya gamu da wannan mutum suka tattauna manzo Allah ya mai tambaya har manzo Allah zai wuce ya kama ya fi manzo Allah cewa to ni ka tambaye ni daga ina nake na gaya maka amma kuma kai baka gaya min daga inda yake ba sai manzo Allah ya ce mashi ana rajulun minal ma ni mutum ne minal ma daga ruwa to ruwa ina a rajulun minal ma yana nufin watakila garin su baki ruwa yake watakila yana nufin rajulun minal ma daga ruwan mani watakila yana nufin rajulun minal ma a mutum ne wanda ya fito daga ruwa kaga duk kalmar za ta iya bada to alqur'ani yana da ya ma'anoni da hikimomi da abubuwa da sauransu wata rana wani balawabin kauye ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni nazo in tuhume ka ne ka ce alqur'an nan da larabci aka saukan maka shi amma kana kawo wasu sunaye wanda san ba su a larabci manzo Allah ya ce a cikin qur'ani yace kwarai kuwa ce to kamar me sai ce mun ji kana ce ma kabiru kubara wa makaru makaru kubara mun ji kana ce ma asdu aswaru mun ji abu mai mamaki mu ajabu muka sani kana cewa ajib yadda ya kawo irin waɗannan manzo Allah na mamakin shi yana jahiltar da shi kawai sai ga wani mutumin kauye ya zo gaida annabi shi mutum ya saba da man da ya zo suna gaisa da manzo Allah ya ba shi abin da zai ba shi tukun a ci gaba da hira to suna gaisa sai manzo Allah ya koma yana mamakin wannan sai ce ya Muhammad adini min ma baqallah manzo Allah yana magana da wannan yana so ya dawo ya ba shi kawai mutumin da mai mawaki ne larabci sai ce mai atastahzi'u bi ibn qaswarat al-arab wa qad ra'aytani shayhan kubara in hadha la shay'un ujab wannan balarabe ya kano baki sai ban taba sanin Allah na maka wahayi ba sai musulunta kaga nan balaga kenan ta alqur'ani duk abin da baka sani ba to amma duk da haka akwai imamu suudi ya kawo a cikin ina ganin littafin shi al-itiqan ne fi ulumil qur'an yake cewa duk da haka akwai wasu kalmomi waɗanda larabci ya amfani da su a cikin alqur'ani amma ba larabci bane da sunaye da mu'amaloli da sauransu yanzu kamar mafi yawan sunayen annabawa ba larabci bane Ibrahim ba larabci bane Yusuf ba larabci bane Yaqub ba larabci bane Musa ba larabci bane amma alqur'ani ya kawo su ko da shi lisanin arabiya to ya kawo su ne dan masu wannan yaran su ma su samu albarkacin alqur'ani mu ba gashi ba mu ma ba ya ce mana qul i wa rabbi ba duk tafsirin ka in ka ce kul ka ga ya musu i amsa shi i to da ka ba wani yare a duniya wanda bai shiga cikin alqur'ani ba to saboda balaga shi kuma yace yare ne na larabci amma duk da haka gashi yaren larabci yanzu mu Hausa da an sauka mana alqur'ani da Hausa duk ba haushe ba haya ne mai tarjuma ba sai ta karantawa kawai yanzu a ce qur'ani da Hausa yanzu irin qur'an nan da ake taimakon jahilai kar su karatu ai qur'ani mai tarjuma Hausa shi za ake ta rigima da mutane ko da Allah duk wanda ya dauka da ya karanta ba Hausa ya karanta ba to amma banda alqur'ani yanda kake kaffa kaffa gun karanta shi to haka balarabe ke balarabe da usulin balarabe ne ba kwarai shi dan makka sai ya je ya koyi tafsirin alqur'ani saboda balaga da fasaha irin ta alqur'ani amma Allah ya ce to mun saukar da shi ne bilisanin arabiyyin mubin da harshe wanda yake na larabci mubinun wanda yake mai ambani mai bayani wa innahu lafi zuburul awwalin ko an karanta ta wa innahu lafi zuburul awwalin Allah ya ce kuma hakika shi alqur'anin nan lafi zuburul awwalin lalle yana a cikin littattafan annabawan farko duk abin da zaka nema na littattafan annabawa da suka gabatu baki daya to akwai shi a cikin alqur'ani in kana neman suudi ibrahim wa musa suna nan cikin alqur'ani in kana neman zabura annabi dauda suna nan cikin alqur'ani in kana neman attaura annabi musa suna nan cikin alqur'ani in kana neman injila suna nan misali dauki sayyidina ja'far alayhi salam wa radiyallahu anhu lokacin da suka je habashi wajen najashi bayan quraisha sun tura wakilai cewa a ba su su bayin su ne waye kaza kaza imamu najashi ya kira su yace to ku me addinin ku suka yi bayani sai amr ibn al-as sai ya tashi yace a ai suna ma zagin annabi isa da maryam sai fuskar najashi ta canza sai ya ce kuna zagin ruhulla ya ce a mu ayyaban shi ma muke ce to karanta mana wani abu daga cikin abin da aka saukan mu annabin ku na isa dan maryam kawai sai ya kama surata ali imran ko zukur fi kitabi maryam idan ta bazal mai ahliha makanan shawqiya fatakhadha min dunihim hijaba fa arsalna ilayha ruhana fatamat hayyajuj inni abdullahi atani alkitaba waja alani nabiyya yana kaiwa nan sai najashi ya miƙe tsaye kawai ya kama kuka daman kadin ma ya fara kuka duk malaman kiristoci sun kama kuka najashi ya tashi ya ja sandan shi ta mulki ya ce to wani rantse muku da Allah a cikin abin da Ja'far ya karanta babu kamar layin nan wanda ya sha bamban da abin da ke cikin Injila duk abin da ya faɗa haka yake a cikin Injila kaga duk abin da kake nema na alqur'ani da kaje cikin littattafai zaka same shi mai tafsirul azim ya kawo yake cewa a cikin muqaddimar shi ta farkon tafsiri yana magana falala alqur'ani da darajar shi yake cewa shi alqur'ani Allah ya tattara dukkan littattafan annabawa baki daya ya tattara su ya zuba su a cikin alqur'ani littattafan nan 114 haka suke ko ya zuba su a cikin alqur'ani da haka idan ka dauko alqur'ani daga Fatiha zuwa minal jinnati wan nas to kaman duk ka sauka littattafan Allah ne baki daya bayan nan yace shi kuma alqur'ani baki dayan shi sai Allah ya tattara dukkan ulumuhu wa hikimatuhu wa balagatuhu wa komai da komai sai ya dauka sai ya zuba shi a cikin Fatiha da haka idan ka karanta Fatiha kaman ka karanta tun daga suratul baqara ne har minal jinnati wan nas haka nan yace shi kuma duk ilimin nan da ke cikin Fatiha sai Allah ya dauke shi baki daya sai ya zuba shi a cikin bismillahir rahmanir rahim an ce wannan sunayen guda uku na Allahu ar-Rahman ar-Rahim sune suka rike duniya tun bata suka rike lahira tun kanta zo suka rike abinda Allah zai da wanda ya baki da kaga dai ar-Rahman mai jin kai ko ar-Rahim mai tausayi lahira zai so san kafirai to ba za su samu rahmaniya ba kenan amma sun sa ba za su samu rahimiya ba sun samu rahmaniya ita ko wannan Allahu kowa da kowa ya san akwai Allah wala in sa'altuhum man khalaqa as-samawati wal ardi la yaquluna Allah to da haka Allah yace lalle alqur'anin nan lafi zuburul awwalin lalle yana a cikin littattafan farko wa inda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da su to ina ganin kuma lokacin namu ya sako da mun dai mun awa daya muka ce to ga ɗan mintuna ban sani ba ko akwai tambaya in babu tambaya shikenan sai mu tsaya anan tunda yau sai ranar budewa da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su wanda muka kusko kuma Allah ya gafarta mana Allah ya yarda da mu Allah ya yarda da ayyukan mu Allah subhanahu wataala ya ba mu lafiya da dama wacce zamu ibada mai yawa a cikin wannan wata na Ramadan dan alfarman manzon Allah sallallahu taala alaihi wasallam kafin in kafin mai tambaya ko dan uwa da yake tambaya yake cewa game da abin da ya shafi zakka yana tambaya ne wai mutum ne yake da mai gida suna ta mu'amala yana kasuwanci ne mai gidan shi shi ma yana yin nashi mai gidan shi na bashi kaya yaje ya saida a matsayin ya saya kuma lokaci mai gidan na aike shi da kayan shi yaje ya saida mai ya kawo mai kuɗin kaga yana yin yarinta kuma yana yin nashi to in sai mai gidan nashi yayi shi da yayi shi sai ya zama akwai wasu kuɗaɗe kamar misali kace akwai 1000 sai mai gidan ya ce to waɗannan kuɗaɗen na baka surance ka je ka hada da naka to sai fahimci idan ya hada da su yanzu kuɗin shi za su kai nisabi to shin wai akwai zakka a kan shi yace to ai mas'ala ita ce wannan 1000 da ya baka ai kaga ya baka bashin ta ne to yanzu kai idan kana da wasu abubuwa ajiye kana da fegi ko kana da wani mashin ko kana da wani gida wanda da yau za a zo a turke kai ce sai ka biya 1000 nan zaka iya sai da mashin din can ka biya shi kudin shi to da haka yanzu wannan bashin ya koma kan mashin yanzu mashin ne matsayin bashi wannan 1000 ta kaci zakka ta waje ba hankan ka amma idan ka fahimci cewa a to kai din banda wannan kudin ba ka da kokobo in yi anshe 1000 shi yau sama da kasa misali kudin ka ba su kai nisabi ba to shikenan zakka ba ta waje ba kanka ba dan ya anshe nashi baka da nisabin zakka Allah ya mana muwafaqa akwai wata tambaya
to kamar ya tashi
na'am
yana da biyan haya da komi da komi duk an hada shi kenan
na'am to shi zakka duk abinda ake neman kudi da shi ba a yin lissafin kudin shi a zakka sai dai kudin da yake tarawa su za a yi amfani da su in kana da gidan haya bai da zakka in kana da mota haya ba ta da zakka in kana da mota hawa ba ta da zakka rigarka da kujerun gidanka da duk abin da kake mu'amala da su ba za a lissafa su wasu kayayyaki ne wannan ajiyayyu kawai amma idan ka sai fegi kana neman mai saye wanda in yanzu aka zo zaka saida ko ka sai mota kana neman mai saye in an zo yanzu zaka saida ko ka dinka ya diddika kana kewaye in an zo sai to wannan in ka zo zaka yi zakka zaka lissafa kudin da ka saye su ba ribar da zaka ci ba kudin da ka saye su sai ka lissafa ya kai masa zakka abin da ya zo daga baya kuma na riba to ya zo ne sai baɗi za a yi mai zakka ba na kawo shi insha Allah wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am 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 to malaman fiqh sun ce wala yajuzu bai'u ma laysa indaka baya halatta ka saida abin da baka da shi ita shari'a abinda ta tanada mai jali ke cin riba da haka ka an so kayan ka je misali waya na zo sai ku masu waya ko waya na zo sai wace iri me kama ka za mai to nawa ka saya ai ciniki tsabba ka da ita sai ka shiga kasuwa neman ta in ka je kai kuma sai ka ce mu da Allah na sa mai abin nan nawa ne kudin ta yace ma kaza ko da Allah misali ka ce mai 1050 waya sai ka je ce a wayan nan ta tashi 1055 zaka siyo ka kawo mai to me zai sa kuma in ka siyo ta 1045 zaka ci 2000 bai halatta ba wannan sai dai shari'a ta bada kofa in ka je wajen shi ku yi ciniki kuka yi ciniki to na siya amma bashi sai ka zo ka ce mai to ga waya an kawo shi kuma ana zuwa ya daga waya ya duba ce ka gaskiya ni ba irin wannan ba ce to yanzu wayar ka ce ba za ka bai da mu wancan ba sai dai ka ajiye ta a shagon ka Allah ya kawo ma mai ciniki to na idan ya ce ai ko ita ce ya halatta alhamdulillah ta yi an gane to yannan ka saida dan ka ci 2000 2010 ta halatta an fahimta Allah ya bana muwafaka wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am to ya kamata malamin ke tambaya mutumin da bai da lafiya likita ya ce sai an rinka mai allura so uku kuma ga azumi to abu na farko sai likitoci sun shigo ciki sai an tambaye likitoci shin wannan allurar idan aka yi ta za a ji ta a makogoro ai akwai irin alluran da an yi su ana jin su a makogoro ko to in irin wannan ce sai ka hakura da azumi layin ka ya shiga cikin layin marasa lafiya sai ka ji ai ta maka allura randa Allah ya baka lafiya sai kai azumin ka dan haka da sahi mutane sun gama sabar da kaci abincinka da sahi dan ka samu karfin allura da rana ma ka kara cin wanda suka rage da dare ma ku ci tare da su in ka samu lafiya sai ka maida amma idan ya tabbata cewa a wannan allura jini kawai take bi to shikenan kana iya kana azumin ka in lafiya ka za ta iya dauka ka je ai sai maka azumi malamai kuma sun fitar da wannan hukuncin ne daga hukuncin yin kaho zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wasallam
na'am mutum ne yana da waya
na'am
cikin waya ko Qur'ani
na'am
to ko bai da annon lalle ya karanta Qur'ani nan cikin waya
na'am malami ke tambaya wai game da mutum ke da waya amma akwai alqur'ani a ciki ko zai iya daukar ta ko ba alwala kwarai kuwa to ayan din aka karanta aka ce to fito da takardun Qur'ani suna ina ai haske ne kawai ka danna wani abu ne suka zo suna ci akan kinsa ba tare suke da kaiwa kuma da ka cire za su koma haka wannan ko bayi ka je ita tana aljihun wannan ka indai ba za ta hada masa ba kai asara baka da matsala insha Allah ko ba alwala ka dauka karanta haka ya halatta zaka iya karanta ko da kake ganin shi cikakki ai kai iska yake ba a hannun kuma ai wanda ka kira zai zo yanzu yayi daidai da Qur'ani jumlatun haka haka wannan ya halatta insha Allah
an sai masu dandano
na'am
sai ne mutakin liyaka
na'am
sai yana azumi ya munta yana azumi sai zuwa su da rashin inda dan
eh
amma bai haje ba
eh
sai tana cewa yana azumi
eh
sai to bai kuskure ba sai azumi
eh to duk mutumin da ya dandana wani abu a bakin shi in dai ya tabbatar ya zuba azumin shi nana amma in dai abin ya kai makogaro azumi ya kare ya ramata Allah ya mana to daga kai shikenan
to dai wajen sauri
na'am
sai mutum ya amfani da alaka lokutan fito a lokacin to sai ga ya tunanin kamar biyar ne da minti goma ashe biyar ne da minti ɗaya to sai ya ci gaba da cin abinci yana tsakar cin abincin kuma sai ya ji kawai wani masallaci ma na tare shi kama
to abin kallo idan kamar misali munan ne kaga akwai kalanda na a yanzu misali tsakaninmu da Kano akwai minti biyar ko shidda tsakaninmu da Zaria akwai ko minti hudu ne biyu ne ko to da haka idan misali sai mai kalanda ya ce alfijir zai hudo biyar saura minti goma to kai a wajenka alfijir zai hudo ne biyar saura minti takwas ai minti biyar daidai saboda in tsakaninka misali da Kano akwai minti goma in ko abu minti biyar ne to zai yi to biyar saura minti biyar sai ka dora wannan naka to amma yadda aka samu sabanin haka kana ganin da minti goma ne kai ta cin abinci to an samu kuskure zaka kai azumin zaka kai wannan azumin amma sunan shi kame baki in Allah ya kai bayan azumi zaka ramata Allah ya mana muwafaka Allah ya dade mu Allah ya dade ayyukanmu Allah ya biya dukkan bukatunmu Allah ya biya dukkan bukatunmu Allah ka anshi azumin mu Allah ka anshi ayyukanmu da abubuwan da suka dame mu Allah ka yi mana maganin Allah ka yaye mana kunci da rashin lafiya da musiba da damuwa Allah ka shirye mu Allah ka shirye zuri'anmu Allah ka shirye mu Allah ka shirye shugabanninmu Allah ka shirye mu Allah ka shirye dukkan al'umman manzo Allah Allah ka tausaya mu al'umman manzo Allah Allah ka yaje mu al'umman manzo Allah Allah ka gungume al'umman manzo Allah dan alfarman manzo Allah a wajenka salatul fatih alhamdulillah wa qadarihi wa miqdarihi alazim
subhanallah alhamdulillah